Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani far'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin Borno ta ce akwai ƴan Boko Haram da dama da aka tilasta musu shiga ta'addanci. Su kuma ƴan awaren IPOB na sake sabuwar barazana ta hana fita a yankin kudu maso gabar. Alƙalai a Nijar sun buƙaci shugaba Bazoum yayi garan bawul kan dokoki. Ko me masu sharhi ke cewa kan buƙatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa shugaba Buhari da ya sa ido kan ƙarfafa demokradiyya a Afirka? Muna da rahoton. A yau Laraba muna da shirin ciwon ƴamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Mu kammala da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Talata kungiyar Taliban ta ce suna wani shirin wucin gadi na kafa wasu daga cikin dokokin kundin tsarin mulkin Afghanistan na 1964 waɗanda ba su ci karo da shari'ar musulunci ba don gudanar da mulkin ƙasar. Wata sanarwa a hukumance ta nakalto Abdulhakim Shara'i, muƙaddashin ministan shari'a, yayin da yake gaya wa jakadan ƙasar Sin game da wannan shiri a wani taro a Kabul. Daular ta musulunci za ta aiwatar da kundin tsarin mulkin lokacin tsohon sarki Muhammad Zahir Shah na wucin gadi ba tare da wani abu da ya saba wa shari'ar musulunci ba na ka'idojin musulunci na masarautar musuluncin, in ji Shara'i ta hanyar amfani da sunan Taliban ga sabuwar gwamnatinsu. Shara'i ya kara da cewa haka kuma za mu mutunta dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda ba su saba wa ka'idojin shari'a da masarautar musuluncin ba. Ministan bai bayyana tanade-tanade da suka yi amfani da su daga kundin tsarin mulki da ya baiwa mata ƴancin kada ƙuri'a ba. Kana ya kuma buɗe musu kofofi na ƙara shiga harkokin siyasar Afghanistan. Jiya Talata shugabar baitulmanin Amurka Janet Yellen ta gargaɗi shugabannin majalisar dokokin ƙasar cewa akwai yiwuwar kuɗaɗen da gwamnatin Amurka take kashewa su ƙare nan da ranar 18 ga watan Oktoba idan ba a ƙara adadin kuɗaɗen bashin da ƙasar ke karɓowa ba. Ta ce rashin zuwan 'yan majalisar su kaɗa ƙuri'ar don ƙara adadin bashin da ƙasar za ta iya karɓowa, ko dai zuwa takamaiman adadi ko zuwa wani tsawaitaccen lokaci don ba da dama a ci gaba da karɓo bashi. Jami'an baitulmanin Amurka suna tsammanin za a bar ƙasar da kuɗaɗe kaɗan da za su ƙare cikin sauri bayan makonni uku masu zuwa. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer daga baya ya yi ƙoƙarin ya samu goyon baya don kaɗa ƙuri'a neman ƙuri'a mai ɗan rinjaye, amma ya kasa a zauren majalisar mai mambobi 100 don ƙara adadin yawan bashin maimakon ƙuri'a 60 da ake nema ga yawancin manyan dokoki. Amma 'yan Republican sun daƙile sabon yunkurin na ƙara adadin bashin da za a iya ciwuwa, kamar yadda a ranar Litinin da ta gabata ga dakatar da wani ƙudurin doka da shi ma zai hana rufe wasu ayyukan gwamnati ɗan kaɗan daga ranar Juma'a mai zuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bincike da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta gudanar ya gano cewa ma'aikatan ƙasa da ƙasa da kuma mutanen yankin da aka ɗauka aiki don yaƙi da cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ci zarafin mata da dama. Hukumar WHO ta naɗa hukumar bincike mai zaman kanta da take da mambobi 5 a watan Oktoba shekarar 2020 don binciken zargin cin zarafin da ma'aikatan suka yi a lardin Ituri da arewa da kudancin Kivu na ƙasar Congo. Manyan jami'an hukumar WHO sun kira sakamakon wanda aka fitar jiya Talata abin ban tsoro da takaici. Hukumar ta gano cewa fiye da laifuka 80 na cin zarafin sun faru ne lokacin barkewar cutar tsakanin watan Agustan 2018 da watan Yunin 2020. Yawancin waɗanda abin ya ritsa da su mata ne marasa ilimi masu shekara 13 zuwa 43. Mamba na hukumar Malik Kulabale ya ce yawancin matan da suka ba da shaida sun ce an tilasta musu ta ƙarfi na musayar jima'i da alƙawarin samun aiki. Ministan Sweden ya mika saƙon jajensa, kuma ministan harkokin cikin gida ya ce gwamnati tana taimakawa binciken bayan wata fashewa da gobara a rukunin ginin Gothenburg da sanyin safiyar jiya Talata, inda akalla mutane 20 suka jikkata. Jami'an agajin sun ce an sanar da su fashewar kafin karfe 5 na safe a gogon yankin a gunduma Anandel da ke tsakiyar Gothenburg, birni na biyu mafi girma a Sweden. Gobarar ta bazu zuwa rukunoni da dama na ginin, kuma masu ba da agajin gaggawa sun ceci mutane da yawa. Akalla mutane 16 ne aka ɗauke su zuwa asibiti. Jami'an kashe gobara sun yi ƙoƙarin kashe gobarar na sa'o'i da dama. A wani taron manema labarai a Stockholm, Prime Minister Stephen Lofven da ministan cikin gida Mikael Damberg sun tattauna lamarin da 'yan jarida. Lofven ya ce ya nuna juyayi na gwamnati ga duk waɗanda lamarin ya shafa, yana cewa lamari irin wannan yana taɓa al'ummarmu sosai gaba ɗaya. Jihar Florida da ke Amurka ta shigar da ƙarar gwamnatin shugaba Joe Biden, tana ikirarin cewa manufofin shige da fice ba sa bisa doron doka. Attorney General ta jihar Florida Ashley Moody ta sanar da ƙarar jiya Talata. Gwamnan Ron DeSantis na jam'iyyar Republican ya kuma rattaba hannu kan umarnin haramtawa hukumomin jihar daga taimakawa wajen sake tsugunar da 'yanci rani da ba su da takardar izinin zama da suke isa jihar. Umarnin na DeSantis ya ba da izini ga ma'aikatar jami'an tsaro da su tsare duk wani jirgin sama ko bus ko abin hawa da ke jigilar 'yanci rani marasa takardun izinin zama zuwa Florida daga iyakar kudu maso yamma. Sakatare ya da labaran fadar White House Jen Psaki ta ce ba ta ga ƙarar ba, amma ta ce gwamnati a shirye take ta yi tattaunawa mai ma'ana tare da 'yan Republican kan garan bawul na shige da fice.
Saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnan Borno Babagana Umar Zulum ya ce wasu daga 'yan Boko Haram tilasta musu aka yi su shiga ta'addanci. Gwamnan na magana ne kan 'yan ta'adda da suka ajiye makamai suka tuba.
Yace mafi yawa da damansu an sa su ne cikin wannan hakan da karfin tuwo. Akwai wasu fiye da 200 da suka amince cewa su manoma ne, waɗannan mayaka ne suka kame su to kuma dinga sa su noma.
One very important thing that I want to discuss here is your preaching in Madagascar. In case it's not happening.
Yace wannan abun da ke damu a jihar Borno shine batun wa'azi akan ciki. Ana ci wanzu masu wa'azi fara zagi-zage suna kai ma juna martani. Mu za mu yadda haka ba a jihar Borno. Duk wanda ya zo zai wa'azi dole ya karbi takarda. Wannan taro da ya samu ratar kungiyoyin masu zaman kansu da kungiyar lauyoyi da kungiyar mata na Najeriya da kungiyar 'yan jaridu da kungiyar dattawa na jihar Borno da kungiyar matasa da kungiyar addinin Kirista da kuma kungiyar addinin Musulunci. Alhaji Malugu Biyodo shine sai takarar dattawa kungiyar jihar Borno.
Kowane rikici a duniya tun daga yakin duniya na farko na biyu zuwa yanzu sai da aka yi sulhu aka kare, ba za a iya gama yaki da fada ba. Tunda wanda suka yi kuskure suka babu wahala suka gane laifin su cewa su yanzu sun yi nadama. A zaman mu na musulmai in mun yi nadama Allah yana gafarta mana. Saboda haka tunda sun yi nadama dole mu gafarta musu. Su ne Allah ya sa da gaske suke yi su dawo mu zanna tare su sake zama 'yan kasa na gari su ba kudumawansu mu ci gaba da kasanmu.
Sunana Reverend Father John Bakeni, fada ne na Lardin Maiduguri Diocese. Mu a zama iyalin Krista a jihar Borno abu ne wanda mun yi na'am da shi, domin ka san wannan abu ana ta fafata kusan shekaru 10. Kowa ya gaji da wannan abu, ana ta rasa rayuka da kuma dukiyoyi da kuma sauransu. A bi abinda doka da kuma ka'ida ta zartar, yadda za a amince da su a ga yadda za su zo su koma su yi zama tare da sauran mutane.
Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kungiyar 'yan awaren Biafra ta IPOP sun bullo da wata sabuwar barazana ta hana fita na tsawon wata ɗaya a yankin kudu maso gabar don matsa lamba a gurfanar da shugabansu Nnamdi Kanu da ke hannun jami'ai gaban kotu. Lamida Abubakar ya aiko mana da rahoton.
IPOP dai ta ce wasu bayanai na cikin gida da ta tattara sun tabbatar da cewa ma'aikatar tsaron Najeriya ba ta da niyyar gurfanar da Musa Kanu a gaban kotu kamar yadda aka tsara ana ci gaba da zama cikin zillimi a yankin na kudu maso gabashin kasar sakamakon zaman gida na dole da kungiyar ta IPOC ta baiwa mazauna yankin umurni yan yankin dai na ci gaba da bayyana irin halin da suka shiga
negative effects some hoodlums take advantage of that go to business centers destroy things students have to write exams like
wannan yana cewa ne sunana engineer Alu Tami yace dangane da matsalolin dokar zama gida na dole ya haifar da matsaloli da dama inda wasu zaunan gari banza ke tayar da hankali tare da bannata dukiyoyin jama'a sannan kuma yan bindiga suka shiga makarantu inda suka kai harahari kuma kaga bai kamata ba ana rubuta jarabawa ta waye a cikin tashe-tashen hankula shi kuwa wannan yace
Mr. Afuka you can't make a sit at home and make it compulsory for everybody because if you look at the economic structure of Nigeria
yana cewa ne san bai kamata ba a saka dokar zaman gida ta dole ga kowa da kowa yace ba zan ce ina goyon baya ba ko a'a a yanzu to amma dai kasar nan ta Nigeria dole ne idan kana so ka ci gaba sai ka yi zanga-zanga sannan za a saurare ka to amma kuma dole ne sai ka bi doka kamin aiwatar da zanga-zanga idan da a ce ni dan kungiyar ta IPOC ne da zan yi zanga-zanga
if you need something you have to protest I'm a member of the IPOC which I'm not I will protest
kuma dai yan asalin arewacin Nigeria da ke gudanar da harkokin su na yau da kullum sun bayyana fargabar da suka shiga
sunana Ibrahim Abdulkadir Dangale nan jihar Imo State
mu dai yanzu akan wannan magana muna zaman dardar
wannan dokan ta kawo tsada rayuwa saboda yau wanda yake da mota ba zai so ya dauko kaya ce zai shigo kudu kana son ka je ka samu wani dan kudin da zaka yi wani abu da shi ko kuma bankunan ba su aiki
Alhaji Abdullahi na gwadu lambara jama'an tsaro le suna cewa mu hito so da amma mu gaskiya muna jin tsoro to gaskiya inda muke gani abun nan tattalin arziki zai kare
kungiyar ta IPOC dai ta ce ba ruwanta da duk wani buki na samun incin kai da kasar ta Najeriya za ta gudanar ranar 1 ga watan Oktoba tare da umurtar yan kungiyar ta IPOC da su sauke dukkanin tutocin kasar tare da tabbatar da kakkafa tutocin kasar Biafra Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja a jamhuriyar Niger kungiyar alkalan shari'a sun baiwa shugaban kasar Muhammad Bazoum shawarar matakan sauya dokoki dan samun nasarar yaki da jin hanci da rashawa a zantawar sa da Sulaiman Muni Barma sakataren kungiyar alkalai Dubu Yahaya ya ce karancin kayan aiki na tarnaki ga shari'un
yau wata bi kenan da muka samu muka gamu da shugaban kasa muka ce lalle in ana son wannan aiki a yi shi akwai doka da yawa da muka ce ya kamata shugaban kasa ya kama da assembly wannan doka fuske yau juji in yana son ya saurari minister ba ya saurare shi dole sai ya tambayi izinin prime minister ba ya iya yace yayi convocation shi ma ya saurare shi haka doka tace to kun gani yaya za a yi eh juji ya aiki akwai wasu privilege da immunity in rigar kariya da aka samu deputy in ba an hidda ta ba juji ba ya yi aiki lalle shugaban kasa ya ce mana to lalle wannan magana ce wanda ta shahi duka yan siyasa gaba ɗaya sai sun zamna lokacin sai son ta assembly su gani menene ya kamata kuskure ma da za a yi a gyara don a samu justice ta yi aiki na harka karban corruption cin hanci da rashawa babban wahala gare shi dole ne juji in yana son yayi wannan aiki to sai an ba shi kaya aiki na kirki inda enquete ce ba karamar enquete ce abinda aka yi daga ni sai kai ne to ka gani da waya juji shi da cikin biro ya gane wane ne ya karba wane ne bai karba ba amma yan akwai kayan aiki na zamani sai ku gani da zamnama sai ka samu menene aka sakamakon da aka to yau buna takardu ma na rubutu na aiki ba babu su to ka gani thank you ba a zo aka shirya ba aka gyara komai da komai wanda ya kamata juji ma in yana son yau in ture ya kamata ya je ya yi bintike a ba shi kudin za ya taya turai ya je ya yi bintike ya gani ya gano gaskiya inda di aikin mu neman gaskiya ne kuma neman gaskiya aiki wannan babban yauni ne fiske shari'a Allah ne ke yanta to aka azama juji ita kenan ya kamata gwamnati ya taimaka ya kama a ba shi kayan aiki wanda gwamnati ya hidda hannun shi a samu juji ido a gani menene za a yi
Sakataren kungiyar alkalan Niger Dubu Yahaya kenan. Masu sharhi na magana kan bukatar da Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa shugaba Buhari da yayi amfani da tsarinsa wajen karfafa mulkin demokradiya a Afirka da ke samun barazana a wasu kasashen ta hanyar juyin mulki. Ga rahoton Umar Faruk Musa.
Kasashen Afirka sun fara tsunduma a hannun yan juyin mulki. Matakin da Majalisar Dinkin Duniya take ganin ba karamin lahani ne. Waɗannan yunkurin zai yi wa tsare-tsare na demokradiya baki daya a kasashen Afirka ba. Malam Nasir Zaharuddin tsohon jami'in diplomasiya ne a Najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar yan jaridu ta kasar wanda na neme in ji tasiri ko muhimmancin wannan nauyin da duniya baki daya yanzu ta dora shugaba Muhammadu Buhari na yaki da yan juyin mulki inda yake cewa
a samu wata hanya da za a hana tazarce domin dukkan wanda aka wa juyin mulkin nan ko amali ne ko a gini kwanan nan zaka ga hanyar tazarce ne dan haka in dai ana so a ci gaba kuma a sami nasara a wannan aiki da aka ba shugaba Buhari to sai sun zauna su a matsayinsu na shugabannin kasashe sun yarda da cewa ba za su rika canja kundin tsarin mulkin su kara kansu wa'adi na wasu shekaru
kamar shugabancin da aka ba shugaba Buhari na yaki da cin hanci rashawa a kasashen Afirka shi ma an ga kamar rauni domin kasar shi ta Najeriya tana fama da wannan lalura shin ta yaya zai iya tasiri akan wannan nauyin shi kuma na magana hana juyin mulki
shi mutum ne da yake so ya burge kasashen waje musamman kasashen turawa ba zan yi mamaki ba idan ya kuwa ya kokarin ganin yayi wani abu akan wannan amma idan hanyar lakaki ne irin lakakin da yake wajen tafiyar da abubuwa a Najeriya to kaga za a iya cewa da wuya a iya samun wani abu ya fito daga cikin wannan kwamiti da aka sashi ya shugabanta
a waje daya Malam Nasiru Gwangwazo shi kuma editor ne a Blueprint mujalla da ake wallafa a Abuja wanda shi kuma yake tsokacin cewa lalle shugaba Muhammadu Buhari yana da kima da daraja idan duniya da ake ganin zai iya sauke wannan nauyin da aka dora mashi
kurjinin sa da ake gani a matsayin sa na tsohon soja a matsayin sa na ne shekaru da yawa da kuma wanda yake shugabantar babban kasa kamar Najeriya za a iya jin maganar sa duk kasar da aka ji mulki zaka ga waɗannan kungiyoyi na hadin kan Afirka da kuma ta Afirka ta yamma suna nuna basu yarda da wannan abun ba har su kansa ta kunkumi to za su iya kuma ƙara wata rijiyoyi ta cewa duk shugaban da zabe ya tunkaro kasar sa ya canja kundin tsarin mulkin sa dan ya bashi damar ƙarin wa'adi ko karo na uku ko kuma ƙarin wa'adin da ya saba da dokar da kundin tsarin mulkin da ake da ita a kasar to sai su ce ba su yarda da wannan tsarin ba sai a kalli wato yin tazarce a matsayin kamar shi ma wani salo ne na dabarar yin juyin mulki
Malam Nasiru Gwangwazo kenan a tattaunawa da ni da shi a Abuja Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Nigeria
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hantsi mu barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu a cikin wannan mako ne uwar gidar gwamnatin jihar Kano Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta kaddamar da wani gangami dan ganin cewa an shawo kan matsalar ta'ammali da kayan maye a jihar Kano wannan shine maudu'in mu a yau domin tattauna wannan batu kuma muna tare da Hajiya Yardada mai Kano Bicci mai baiwa gwamnatin Kano shawara akan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu da ambassador Maryam Hassan shugabar kungiyar League for Societal Protection against drug abuse. Ai sauraro lafiya. Hajiya Yardada ki mana tsokaci a game da harkokin kungiyoyi masu zaman kansu.
Yawancin al'umma suna ganin cewa hakika waɗannan kungiyoyi abun alfahari ne. Mutane ne da suke tattauna al'amura gabaki daya da aikace-aikace idan sun gudanar za su zamanto abun alkhairi ga al'umma gabaki daya. Yana da matukar wahala ƙwarai da gaske musamman mutanen da a matakin farko suke ganin cewa ya kamata su zauna domin amfanawa al'umma sukan kasance ɗaiɗaiku kuma su taru ɗaya bayan ɗayan su fito da manufa su yi rajista a amince musu su je gurin masu ruwa da tsaki daban-daban-daban domin gudanar da wannan aiki don haka akan yi iya bakin kokari a ga cewa wannan manufa ta waɗannan bayin Allah mutane sun fahimce ta da idan basira kuma sun karɓe ta haka kazalika ita gwamnati da ake ganin kaman cewa tsakanin gwamnati da waɗannan kungiyoyi kaman wasu kishoyi ne muna aiki matukar gaya mu nuna wa al'umma cewa ba haka bane kuma alhamdulillah an samu wannan kyakkyawan fahimta su da gwamnatin jihar Kano dan Juma ne da dan Jummai.
Ambassador Maryam, menene ya baki sha'awar kafa wannan kungiya kuma wasu ayyuka kuke aiwatarwa?
Kungiya ce take wayar da kai akan illolin shaye-shaye miyagun kwayoyi, sannan take bawa waɗanda suka sami kansu a cikin wannan matsalar shawarwari, tana kai su ana killace su, sannan in suka fito ana ba su training da suka zaba su yi na sana'a, in kuma karatu suke so muna nemo musu admission a makarantu, bayan nan muna kafa su inda za su je su dinga abin da suka koya, muna bibiyar su har sai mun ga sun zama za su iya tsayawa da kafansu, sannan sai mu wuce. Abin takaici, ƴaƴa mata ƙanana suna shaye-shaye, matan aure a gidajensu suna shaye-shaye, wannan abin ne ma ya dada taɓarɓara al'amarin wanda dole sai a shigo gaba ɗaya.
Hajja Irda, da wannan tambaya take ce menene makasudin shirye wannan taro, wace matsaya aka cimma?
Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta yi gagarumin taro akan yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda ya zama ruwan dare ga duniya, domin mutane da dama sun shiga wani hali na rashin amfanawa kansu, ballantana ma a ce sun amfanawa al'umma, idan al'umma wanda ake ganin mutane su ne shikin ci gaban ƙasa ya zamanto ta shiga cikin wani halin kaka na kai, to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan haka ni ɗakin gwamnatin jihar Kano da haɗin gwiwar hukumar NDLEA suka ga ya zama wajibi a yi wannan taro, wanda aka yi abubuwa masu ɗimbin yawa na gabatar da saƙo kuma da aka ce kada ya tsaya a nan, wanda aka haɗa shahararrun mata tun daga mazaɓu har izuwa matakin jiha. Aka yi lekcoci ta ɓangaren addini, lafiya, lekca ta irin haɗarurrukan da suke tattare a cikin ta'amali da miyagun ƙwayoyi, har ma da wasan kwaikwayo aka yi domin a ƙara faɗakar da al'umma lolin da suke tattare cikin wannan al'amari. Kin san labari ya nuna tun farko cewa Kano ita ce kan gaba a adadin mutane da suke ta'amali da miyagun ƙwayoyi, amma alhamdulillahi duba da ƙwazo na gwamnatin jihar Kano da ya lashe takobin cewa wannan abun ya ishe shi, ya dama al'ummar jihar Kano, dan shi ala kulli halin burin shi shine al'ummar jihar Kano su zamanto abin alfahari a gare shi da Najeriya da duniya gabaki daya, ba abun kai ce ba. Wannan shine yasa ya dauki matakai daban-daban, kuma ya ba wa matar shi wannan goyen baya da za su tsaya su ga cewa an yi yaki akan wannan al'amari. Ta yanzu da ake gaya mana cewa nune a sahu na bakwai maimakon na ɗayan nan da muke tawayyo Allah har Allah ya amsa addu'anmu, ya zamanto kwata-kwata an cire jihar Kano daga cikin lissafin jihohi masu ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi. Kuma mun yi imani duba da irin tsare-tsaren da aka yi da kuma addu'o'in da za a yi, wannan mafarki na mai girma matai gwamnatin jihar Kano da kuma burin kowanne ɗan adam da yake jihar Kano zai zamanto tarihi, kuma kamar yadda aka saba Kano za ta riƙe gambinta na kasancewa zakaranin gwajin dafi, wanda kuma a yi koyi da mu ta yadda wannan al'amari zai zamanto Najeriya ta fita daga cikin ƙasashe da suke fama da wannan al'amari.
Ambassador Maryam Gareki, ta yaya wannan taro zai sauya matsalar shaye-shaye musamman a jihar Kano?
A abu biyu ne in aka samu mata a ciki, ko abu ya gyaru ko kuma abu ba zai gyaru ba. To alhamdulillah yanzu mata mun fito, kuma insha Allah magana ma da ake cewa Kano tana cikin list da an ce ta yi na ɗaya, to da na uku, yanzu na bakwai. To in Allah ya yarda ba za ma a samu sunanta a cikin wannan abun ba, saboda yanzu gaskiya abubuwa da suke faruwa a Kano sun ishe mu. ƴaƴanmu ne, jikokinmu ne, ƙannanmu ne, iyayenmu ne, a ce ana shaye-shaye, ana ƙwacen waya, ana kisa, duk wannan abun shaye-shaye ne yake jawo su. To kuma da kowa ya yi shiru, an ƙi a fito, an ƙi ma a yarda cewa akwai wannan matsala a Kano, kowa yana tsoro, a so a ce ai ɗana yana shaye-shaye, ana jin kunya saboda unguwa da nake, maimakon a fito a haɗa hannu a magance wannan matsalar, sai a zo ana gulma ai ɗan gidan wani ne yake shaye-shaye. Idan mata ba su tashi sun fito ƙwanmu da kwarkwatanmu ba, mun karɓe shi hannu bibbiyu, to ba za a samu warko wannan abun ba. To alhamdulillahi an yi shi, kuma taro ya yi taro don mata sun fito. akwai matan ciyamomi na 44 local governments suna da matan 'yan majalisu da sun zo kuma an tayi musu ambassadojin wannan yaki da miyagun kwayoyi. Sannan za su koma local governments su inda za su yi taro makamancin wannan da aka yi. Za a yi ambassadors wanda daga ƙasa har sai ya kai ƙasa, wato world level kenan, yanda Lungu da Sako na Kano mata za su fito za a yaki wannan kashaye-shaye.
Hajiya ya dada, wasu suna ganin matsalar ta samu asali ne daga sakacin iyaye wajen bada tarbiya, wasu kuma suna zargin matsalolin rayuwa na yau da kullum. Akwai kuma masu dora alhakin matsalar akan al'umma.
Kamar yanda aka sani kuma aka yi bayani ma a ranar, waɗannan matsaloli da ake fuskanta na ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan, a gaskiya kusan in ce kowa yana da hannu a cikin shi. Me yasa nace haka? Daman can nauyin tarbiyyantarwa da kulawa akan kowanne mutum yayin da yazo duniya tun yana dan karami har izuwa lokacin da zai mallaki hankalinsa sun larini akan iyaye. To dan haka yayin da iyaye suka bar nauyin da Allah ya dora musu, suka saki ƴaƴayensu sakaka, ba sa kulawa da me suke yi, da wa suke mu'amala, a ina suke, to fa annan ake bada dama yaro ya shiga kowanne irin halin da zai shiga na kaico. Kuma duba da cewa da ba na iyayensa ba ne kadai, wataƙila yayin da ya kai wani manzali yakan tafi makaranta, yayin da yake waɗannan gurare kin ga anan ma akwai nauyi akan malamai da Allah ya dora musu, kuma da amanar da iyaye suka ba su da su duba tarbiyyar waɗannan ɗalibai nasu domin su ga cewa sun rike kyakkyawar tarbiyya da mu'amala ta yanda duk inda suka je za a yi alfahari da su, ba a ce wa iyazu billahi ba. Sannan wani irin zamani ya zo mana yadda maimakon da can yadda muka saba idan ɗana ya yi laifi, Hajiya Aisha, za ki tashi zuciyarki ɗaya da kowane irin makotanmu su yi wa yaran nan faɗa, idan ta kai da duka a dake shi, idan a nasiha za a yi masa ta yau da kullum a yi masa, amma yanzu sai a ce wa iyazu billahi, kowa ɗan uwanka ma baka ɗauke shi ɗanka ba, ballantana a ce ɗan makoci.
A daidai nan za mu yi sallama a yau, amma har idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ya ara mana rai, za a ji cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawar nasarar wannan shirin, da bakin namu Hajiya Yada da mai Kano Bichi da ambasada Maryam Hassan, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
Garba zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar misalin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, an da sarautar mana cewar a jihar Arewa mai nisan kasar wani tashin hankali ya faru tsakanin kabilai guda biyu, kabilar Muslim da kuma Arabshuwa, kuma an samu salwantar rayuka da dama da kuma jikata waɗansu al'umman haka rarika. A hali yanzu dai kabilan sun yi gudun hijira zuwa ƙasashe makwabta musamman ƙasar Jamhuriyar Chadi, kana mata da yara kanana da kuma tsofaffi ne dai suka fi yawa a cikin 'yan gudun hijirar. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta zaimunta mana cewar a ɓangaren 'yan awalan ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ga dukkan alamu dai ɗalibai ba za su samu damar komawa makarantunsu ba, a yayin da gwamnati take ƙoƙarin tisasawa al'umma wannan ɓangaren domin su koma makarantunsu idan aka koma hutu. Amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su amsa kiran gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin halin rashin tsaro da ake fama da shi a wannan ɓangaren. Sai kuma jaridar Eco News ta gurmata mana cewar an sake samun sabbin mutane guda 14 waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu, Gwale da Yaounde. Za mu kammala shirin jaridar na wannan makon ne da jaridar Cameroon Info ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a halin yanzu dai sun hallara a Benin Yaounde, kuma sun gudanar da zaben aje-aje na ƙasashen da za su taka leda a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar a shekarar 2022, wanda ƙasar Kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki. Sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewar wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Jules Renis Onana ya fito fili ya bayyana a nesa da tayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru Fikafo wadda hukumar ta jima dai ba ta da shugaba na dindindin Muhammad Awul Garba miliyar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Hauwa Umar ke cewa mu kasance lafiya.